batun kurin unbogi ke da 1065 da kotun kula da korafin zabe ta Kano tace ta gano a cikin kurin fiye da miliyan guda na gwamna Abba Kabir Yusuf da hukuncin kotun daukar kara ta Abuja kan rashin cancantar gwamnan tsayawa takara a ƙarƙashin inuwar NNPP saboda sunansa baya kundin rijistar ƴaƴanta su ne muhimman batutuwa da suka sanya wannan al'amari ya je gaban kotun kolin Najeriya wanda a yau ne kotun za ta sanar da nata hukuncin game da wannan takaddama tun gabanin bayyana hukuncin kotun farko rundunar ƴan sanda ta Kano ta buƙaci shugabannin jam'iyyar APC da NNPP su sanya hannu akan yarjejeniyar zaman lafiya la'akari da yadda shari'a ta tsumama yanayin siyasar Kano
mu jam'iyyar APC muna nan akan kadami na hannu da muka saka kan yarjejeniya cewa za mu zauna lafiya ba za mu yi wani abu wanda zai tada hankalin al'ummar jihar Kano ba ko me ya faru ko me dadi ko mara dadi mun fawwala wa ubangiji
honorable Ibrahim Zakar Sarila kenan sakataren jam'iyyar APC region jihar Kano yayin da take bayyana fatan samun nasara a kotun kolin ita ma jam'iyyar NNPP mai gwamnati a Kano tace tana sane da wacce yarjejeniya da ta rataba wa hannu a cewar shugabanta na riko honorable Hakim Suleiman
to mu dai muna kyauta mu fatan Allah zai yi adalci kuma maganar sa hannu a maganar zaman lafiya mu a tsarin munufan kusiya abinda mu miri da shi ba shine tashin hankali ba ma zalunci ba kuma goyen bayan ai zalunci amma duk wanda yake so kuma ya zalunci mu ba za mu zo musu ido ba kuma Allah ma ba zai bar shi ba
wannan batu na hukuncin kotun koli da Kanawa da sauran ƴan Najeriya suka dade suna dakonsa na ci gaba da jan hankalin masu ruwa da tsaki a cikin al'umma inda hama malamai ke jaddada nasihar su ga matasa Malam Mustafa Kamis Sandine na cikin malamai dake karantar da jama'a a Kano
kira na ga matasa duk mutumin da aka faɗi wani abu wanda yake da sakamako idan har wanda kace so aka bawa to ka roki Allah tabaraka wataala ya taya shi ruku idan kuma wanda baka so ne ka roki Allah tabaraka wataala sharrin da yake tattare da shi Allah mai iko ne ya juyar da wannan sharrin ya zama alheri saboda haka mu sani cewa in wani ne ma zai saka ko ya umarce ka addini ya tsara mana wannan shi ma babu biyayya ga wani abin halitta in dai wannan biyayya zaka saba wa mahalici kowaye shi karka yi masa wannan saboda haka ina jin hankalin matasa su yi hattara su shiga taikayin su su ji tsoron Allah
ko da yake shugabannin APC da na NNPP sun yi kirarin ci gaba da mutunta yarjejeniyar zaman lafiya da jinin ƴan sanda da sauran hukumomin tsaro a Kano sun ce sun shirya tinkarar masu kokarin zagon kas da tsarin zaman lafiya da kwanciyar hankalin jihar Kano
kowa ya san muhimmancin jihar Kano a Najeriya ba za mu yadda muna ji muna gani wani ya kawo wani son zuciya ko wata kungiya ai amfani da wata dama a tada hargitsi a cutar da al'umma ba don haka muna kira da mutanen jihar Kano kada su firgita abinda kawai za su yi mana shine duk inda aka ga wani motsi da ba a fahimta ba na a cutar da jama'a a sanar da mu kuma duk mutumin da yake son ya tada kai da baya to a shirye muke mu yi fito na fito da shi
Alhaji Muhammad Usaini Gumel kenan kwamishinan ƴan sanda na Kano Mahmud Ibrahim Kwari, Muryar Amurka, daga Kano, Nigeria.